أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يانوا مسلمي بركة مدهدوة أولا يمتشيمي البركة wanda muka saba gabatar da karatun tarihin rayuwar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam wanda muke istimdadi daga littafin Ar-Rahiqul Maktum wanda shehin malami ya rubuta shi wato al-fadilatu sheikh Safiyur Rahman al-Mubarak Furi wannan shine zaman mu na 38 a cikin karatun wannan littafi mai albarka kuma yau muna 7 ga watan Rabi'ul Tsani shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba Ali Sallallahu Alaihi Wasallam wata zo daidai da 12 ga watan 11 shekara ta 2021 miladiya a wancan zaman da muka yi na 37 mun ji labarin abubuwan da suka faru a wannan shekara ta 7 cewa Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya fara rubuta wasiƙu zuwa ga manya-manyan sarakunan duniya ya rubuta wasiƙa zuwa ga Kisra ya rubuta wasiƙa har ila yau zuwa ga sarkin Masar Armuqaqis sannan ya rubuta wasiƙa zuwa ga sarkin Habasha wato Najashi sai ya musulunta shi kuma Muqaqis bai musulunta ba amma kuma bai yi mummunan raddi ba ya ma aikowar Annabi sallallahu alaihi wasallam da hadaya wato ya aiko mishi da kuyangi guda biyu sannan da wata alfadara guda daya da wani likita sannan da wato ƙwaryar zuma da kuma ruwan citta Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karba duka likitan ne kawai yace a mai da shi gida saboda ba su da buƙatar shi shi kuwa Kisra sai ya ga wannan wasiƙar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to mazzaqallahu mulkahu Allah ya yayya ga mulkin shi hakan kuwa Allah yayi Kisra a lokacin nan bayan ya yayya ga wasiƙar sai ya tura zuwa ga gwamnan shi na Yemen cewa ya je wai ya tura fadawan shi guda biyu karfafa a je a kawo mishi Annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya dauko Annabi sallallahu alaihi wasallam da karfi a kawo shi da wayannan fadawa suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce musu ku samu waje tukunna ku huta gobe da safe ku dawo mu yi magana da suka dawo da safe sai ce an turo mu ne mu dauke ka mu kai ka in kuma kaga zaka biyo mu mu tafi to shikenan yace ai ku je ku gaya wa gwamnan naku sarkin da ya aiko mishi da wannan wasiƙar to a yau dinnan an tube shi dan shi ya kashe shi ya zaka ba shi ne akan mulki ba da aka je ku aka gaya wa gwamnan nasu sunan shi Bazana shine gwamnan sarkin Farisa wanda yake zaune a Yemen to da ya ga dai wannan abubuwan da sun faru kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wannan din sai ya zama dalilin ma musulunta su sai musulunta ya shiga addinin musulunci to bayan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya aka sake rubuta wata wasiƙar zuwa ga sarkin daular Rum mai suna Kaisar wanda shine a turanci suke ce mishi Caesar wanda wannan Caesar din shine sunan duk wanda ya hau sarautar a wannan lokacin an yi irin su Augustus Caesar an yi irin su Octavius dukkan sunan su dai Caesar in ka duba littafai na tarihohi wanda aka rubuta da turanci duka za ka ga sunayen su abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura a kaiwa wannan sarki shine bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai min Muhammadin Abdullahi wa Rasulihi wannan wasiƙa ce daga Annabi Muhammadu bawan Allah kuma manzansa ilahi raqala azimin rum zuwa ga Hiraqalu wanda turanci ana ce mishi Hercules shine sunan Kaisar din na wannan zamanin kamar yadda sarakunan garin nan duk sarkin da ya hau sunan shi ma daki misali kamar yadda sarakunan Masar a zamanin Annabi Musa duk wanda ya hau sarautar Masar sunan shi Fir'auna kamar yadda sarakunan Yemen sunan su Tubba'u duk wanda ya hau wannan sarautar yawa to haka nan duk wanda ya hau sarautar Rum a wannan zamanin shi ma sunan shi Kaisar to Kaisar din wannan zamanin da ma sunan shi Hirqalu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zuwa ga Hirqalu azimin Rum wato sarkin mutanen Rumawa salamun ala man tabal huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a aslim taslam kamusulunta ka tsira aslim kamusulunta yu'tikallahu ajraka marratain Allah zai baka ladanka ninki biyu fa in tawallaita idan kuma ka juye baya ka ki musulunta fa inna alayka ismul arisiyin to zunubin manyan malaman kristoci yana kanka ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum annabi sallallahu alaihi wasallam a karshen wasiƙar sai hada mishi da ayar alqur'ani ya ku ma'abota littafi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku taho zuwa ga wata kalma wasu za ta daidaita tsakaninmu da tsakaninku Allah na abu da illallah cewa kada mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an kada mu hada komai da shi wajen bauta wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashen mu suduki sashi a matsayin ababen bauta ko ma bayan Allah fa in tawallaw idan kuka juya baya fa qulu ashhadu bi anna muslimun to ku juya ku gaya musu ya ku musulmi cewa ku mutanen Rum to ku shaida cewa hakika mu dai musulmai ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya sa an rubuta wannan wasiƙa sai ya zabi wani sahabin shi gwarzon mayaki kuma ma'abocin hasken fuska mai kyakkyawar kama mai kamala ana kiran shi Dihyatu bin Khalifa al-Kalbi Dihyatul Kalbi mala'ika Jibrilu ma yakan zo da siffar shi wannan sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zabe shi cewa shi zai dauki wannan wasiƙar ya tafi da ita kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam umarci shi in ya je ya samu sarkin wani gari da ake kiran shi Busra sarkin garin Busra ya bashi wannan wasiƙa shi kuma sarkin garin Busra ya miƙa ta zuwa ga Kaisar Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Sayyidina Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu cewa Sayyidina Abu Sufyana bin Harbin ya bashi labari cewa hakika Hirqalu ya aiko gare shi a lokacin nan shi Sayyidina Abu Sufyana bai musulunta ba yana cikin wata karabka ta Qurayshawa a lokacin nan sun kasance su din yan kasuwa ne aka fatake sun je kasar Sham a lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla alƙawari tsakanin shi da Abu Sufyana cewa babu yaki tsakanin shi da kafiran Qurayshawa shi kuma Hirqalu ya zo Sham din ne wani uzuri ne ya kawo shi daga Rum din ya zo Sham to sai ya tura ya ce a je kasuwa a duba mishi idan a cikin fatakin nan yan kasuwa akwai mutanen Makka a kawo mishi su in akwai Larabawa da aka je sai a kawo su dama sun je Iliya'a ita ce Sham a wannan lokacin ko kuma Baitul Maqdis shi Hirqalu ya je Baitul Maqdis ne a lokacin nan don nuna godiyar shi ga Allah saboda nasarar da Allah ya bashi a yakin da suka yi da mutanen Kisra wato mutanen daular Farisa kamar yadda ya zo a cikin Sahihu Muslim juz'i na 2 shafi na 99 su mutanen daular Farisa sun kashe Kisra da ake kiran shi Abrawayz sun kashe shi shine sarkin su na wannan lokacin sun kashe shi kuma sun yi sulhu da kasar Rum wato sun yi sulhu da daular Rum bisa cewa za su dawo da duk guraren da shi wancan sarkin da aka kashe din Abrawayz ya karbi daga daular Rum to za su dawo mishi da kasar shi da su aka karba kuma za su dawo mishi da cross wanda su Nasara suke zaton cewa wai a kan shi aka gice Annabi Isa alayhi salam to wannan cross din lokacin an taba yin wani yaki wanda su daular Farisa suka samu dama suka dauke cross din suka tafi da shi can kasar to a wannan lokacin sai su mutanen daular Farisa bayan sun kashe nasu sarkin mai suna Abrawayz
no
sai suka ce to za su dawo da daular Rum wannan cross din to Kaisar ya zo Iliya a wato Baitul Maqdis dan nuna gode shi bisa wannan nasarar da Allah ya bashi a yakin da yayi da daular Farisa a shekara ta 629 wato shekara ta 7 bayan hijira shi wannan sarki sai ya turo a Iliya a wanda a lokacin tana karkashin daular Sham cewa a zo a duba mishi idan akwai Larabawa a kawo mishi su da aka zo sai aka samu su Abu Sufyana sai aka kawo su gare shi sai aka ji aka kira su da aka kawo su majalisarsa a lokacin nan manya-manyan daular Rum suna kewaye da shi manya-manyan fadawansa sannan sai ya kira su kuma ya kira masu yi mishi tarjama wanda za su riga fassara mishi maganar da Abu Sufyana ya faɗa sannan shi ma in ya faɗi magana sai ya sai na Abu Sufyana fassarar magana zuwa harshen Larabci yadda zai gane sai ya tambayi Larabawan ya ce musu wane ne daga cikin ku ya fi kusacin nasaba da wannan mutumin da yake rai cewa shi annabi ne sai na Abu Sufyana ya ɗaga hannu ya ce ni ne nafi su duka kusacin nasaba da shi saboda shi Abu Sufyana sunan mahaifin shi Harbu Harbu kuma dan Umayyatu ne Umayyatu kuma dan Abdul Manaf ne shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullahi ne Abdullahi dan Abdul Muttalibi dan Hashim dan Abdul Manaf kawai kenan kakannin su daya sai yace ni ne mafi kusancin nasaba zuwa gare shi sai Kaisar yace a kusanto shi zuwa gare ni sai aka kawo shi dab da sarkin Rum wato Kaisar Kaisar yace a kawo Abu Sufyana gaban shi sauran kuma yace su tsaya a bayan Abu Sufyana idan Abu Sufyana yayi ƙarya ko ya faɗi abin da ba haka ba to su wayannan na bayan su ce ba haka bane ƙarya yake Abu Sufyana yace wallahi ba dan kunyar ina jin cewa kada in faɗi abin da ba daidai ba na baya da ne su ce ai ƙarya nake yi kuma in ji kunya yace ba dan haka ba lallai da nayi ƙarya yace da yayi ƙarya akan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sannan shi bai musulunta ba sannan yace farkon abin da Kaisar ya tambaye ni game da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace yaya nasabar shi take a cikin ku shi wannan wanda yace shi Annabi ne yaya nasabar shi take a cikin ku sai Abu Sufyana yace wallahi shi a tsakankanin mu ma'abocin nasaba ne nasabar shi tana da girma a cikin mu sai Kaisar yace to shin wannan annabtar da yake rayawa shin a cikin kakannin shi da iyayen shi akwai wani wanda ya taba cewa shi ma Annabi ne kafin zuwan wannan din Abu Sufyana sai yace a'a babu wani wanda ya taba wannan da'awar sai Kaisar ya saki cewa shin a cikin kakanninsa akwai wanda ya taba yin mulki ya zama sarki Abu Sufyana yace a'a sai Kaisar ya saki tambaye shi shin mutanen da ke bin wannan sabon addinin madaukaka ne a cikin ku ko kuwa talakawa ne da rauna nan cikin ku suke bin shi Abu Sufyana yace a'a bari dai rauna nan cikin mu suke yin imani da shi suna bin shi sai Kaisar ya tambaye shi yace shin karuwa suke yi kullum ko kuwa raguwa suke yi Abu Sufyana yace a'a kullum karuwa suke yi sai Kaisar ya saki tambaye shi shin tunda ake musulunta ana shiga addinin shi akwai wanda ya taba yin ridda ya fita daga addinin nashi saboda bayan ya shiga sai ya ga addinin bai mishi ba Abu Sufyana sai ya ce a'a ai idan sun shiga wannan sabon addinin ba sa fita duk da cewa wannan lokacin shi kansa bai musulunta mutu amma yana jin kunyar ƙarya ne domin tunda an aje wasu a bayan shi su ma yan garin ne suna bayan shi an ce idan suka ji ya faɗi ƙarya da su ƙaryata shi sai Kaisar ya sake tambaye shi kun taɓa tuhumar shi da ƙarya ya taɓa yi muku ƙarya kafin ran da ya ce shi Annabi ne Allah ne ya aiko shi shin kun taɓa tuhumar shi da ƙarya Abu Sufyana ya ce a'a tun da yake bai taɓa yi mana ƙarya ba sai Kaisar ya sake tambaye ya ce to shin ya taɓa yaudarar ku sai Abu Sufyana ya ce a'a yace yanzu haka ma akwai alkawari da muka yi tsakanin mu da shi ba yaƙi ba za mu yaƙe shi ba zai yaƙe mu ba har tsawon shekara 10 to wannan din ne dai ba mu sani ba shin zai cika alkawari ne ko ba zai cika ba Abu Sufyana yace anan ne kawai na samu damar cusa wata kalma ta san rai sai Kaisar ya sake tambaye shi shin kun taba yin yaki tsakanin ku da shi Abu Sufyan yace kwarai ko muka yin yaki sai Kaisar ya tambaye shi yace to yaya yaki yake kasancewa tsakanin ku da shi Abu Sufyan yace yaki da ke tsakanin mu shine wata ran shi ya ci nasara akan mu wata ran kuma mu mu samu dama mu kashe wasu daga cikin sahabban sa sai Kaisar ya tambaye shi yace to shin wannan sabon addini da yazo muku da shi me yake umartar ku da shi Abu Sufyan yace yana umartar mu da cewa mu bauta wa Allah shi shi kadai kada mu yi shirka da Allah kada mu hada komai da Allah wajen bauta yace kuma mu bar dukkan abin da iyayen mu da kakannin mu suka kasance suna bautawa sannan yana umartar mu da yin sallah da yin gaskiya idan zamu yi zance yana umartar mu da kamewa da mutunta kanmu kada mu rika fadawa cikin abin da babu mutunci sannan yana umartar mu da sadar da zumunci sai Kaisar da yaji wannan sai ya ce wa mai masa tarjuma ka gaya mishi wato wai a gaya wa Abu Sufyan na tambaye ka game da nasabar shi ka ambaci cewa lallai hakika nasabar shi mai girma ce a cikin ku to haka nan dukkan annabawan Allah da manzannin sa Allah zai aiko da annabi ko manzo da yakan aiko da shi ne daga mafiya tsarkin nasaba a cikin mutanansa sannan na tambaye ka shin wani daga cikin iyayensa da kakanninsa ya taɓa yin da'awar annabta ka ce min a'a ita to hakika da a ce wani daga cikin iyayensa da kakanninsa ya taɓa da'awar annabta a wannan gari na kudura sai in ce mutum ne kawai da yake yin koyi da wani abu da ya tarar da ma mutanen shi suna kai sannan na tambaye ku shin ya kasance a cikin iyayensa da kakanninshi akwai wani mai mulki ka ce min a'a ce to da ya kasance a cikin iyayensa da kakanninsa akwai mai mulki da sai in ce mutum ne kawai mai neman mulki ba annabi ba ne sannan na tambaye ka shin kun taɓa tuhumar shi da yin ƙarya kafin ya ce muku shi annabi ne ya taɓa yi muku ƙarya a cikinku ka ce a'a to haƙiƙa na san cewa ba zai yiwu ku bai muku ƙarya ba sannan ya yi wa Allah ƙarya bai taɓa yi muku ƙarya ba ku a matsayinku na mutane sannan kuma ya zo ya yi sarifa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ba zai yiwu ba sannan na tambaye ka shin maɗaukakan mutane ne ke bin shi ko kuwa raunana sai ka ce min ai raunana cikin ku suke yin imani da shi to haka nan dukkan mabiya manzanni to da farko yakan kasance raunanan mutane ne ke bin manzanni sannan daga baya kuma su ma manya-manyan maɗaukakan in suka ga babu yadda za su yi kuma sai za su bi shi sannan na tambaye ka shin mabiyan nan nashi ƙaruwa suke ko raguwa ka ambaci cewa lallai hakika kullum ƙaruwa suke to haka nan al'amarin imani yake idan ya shiga cikin zuciya baya fita har sai ya cika na tambaye ka shin wani daga cikinsu ya taɓa yin ridda saboda yin fushi da wannan addinin sai ka ce min a'a ba sa yin ridda to haka nan imani idan ya cakuɗa da zuciyar mutum sannan na tambaye ka shin ya taɓa yaudara ku ka gaya min cewa ai shi bai taɓa yi muku yaudara ba to haka nan annabawan Allah da manzannin shi ba sa yaudara sannan na tambaye ka da me yake umarni ka ce hakika yana umarninku ne ku bauta wa Allah shi shi kaɗai kar ku haɗa Allah da komai wajen bauta kuma ya hana ku daga bauta wa gumaka kuma yana umartar ku da yin sallah da yin gaskiya idan za ku yi zance da kuma kame mutuncinku tabbas idan har abin da kake faɗa dinnan gaskiya ne haka wannan annabin naku yake to hakika wata rana sai ya mulki har gunnan da nake zaune sai ya kasance ƙarƙashin mulkinsa na tabbata cewa lallai akwai wani annabi da za a yi shi zai zo nan gaba to amma ban san cewa a garinku za a yi shi ba yace wallahi da a ce na tabbatar zan samu damar da zan je har gaban shi to tabbas da na je na sadu da shi kuma hakika da a ce zan gani ga ni gashi a gaban shi to da na sa ruwa na wanki ƙurar tafin ƙafar shi a zama sarkin da duk duniya shi ake tsoro yana cewa da ya samu dama da ya je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanki daga digan annabi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin nan sai ya umarni aka kawo mishi wasiƙar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura zuwa gare shi din sai ya karanta wannan wasiƙa yayin da aka gama karanta wasiƙar a lokacin nan sai fadawan shi suka rudi suna ta yin sautuka suna ta yin zantuka da suruci suruci da abin da yayi yawa shi wannan saki Hiraqalu wato Kaisar sai umarci fadawan cewa a fitar da wayannan Laraba shine aka fitar da su Abu Sufyana aka fidda su daga wajen yace Abu Sufyana yace sai na gaya wa abokaina bayan an fitar da mu daga wannan wajen sai ta hakika al'amarin nan na dan gidan Abu Kabashata ya rika gashi har manyan masu mulkin duniya wato sarakunan turawa ma tsoran shi suke yi yana nufin wai dan gidan Abu Kabashata yana nufin wai Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Abu Kabashata dinnan sunan mijin Halimatu Sa'adiyya ne yace to tunda naji wannan maganar ban gushe ba ina da yaqini a zuciya da cewa lalle hakika lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana sai ya sami nasara akan dukkan makiyin shi to ina nan da wannan yaqinin a zuciyata har sai da lokacin da Allah ya shirye da ni zuwa ga addinin musulunci na musulunta wannan magana tana nan a cikin Sahih al-Bukhari juz'i na 1 shafi na 4 da kuma Sahih Muslim juz'i na 2 shafi na 97 zuwa na 99 to wannan shine abin da sayyidina Abu Sufyan ya gani na daga wannan wasiqa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika zuwa ga Kaisar to hakika yana daga abin da ya faru na tasirin wannan wasiqar akan Kaisar cewa ya ba wa shi dan aikin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam to diyatul kalbi ya ba shi abubuwa masu yawa na kyaututtuka yace ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tufafi da dukiyoyi masu yawa to shi kuma dihiyatu yana hanya ya zo wani guda ake kiran shi hasmi ko kuma husma akan hanya sai wasu mutane daga kabilar Juzam suka hadu da shi suka yi masa fashi suka kwace wannan dukiyar basu bar mishi komai ba dihiyatul kalbi sai ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida duk ya bashi labari Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aiki sahaban shi mai suna sayyidina Zaid bin Harisa zuwa ga wannan gari yace lallai ya je shi wannan garin dama garin yana bayan wadul qurani ya aike shi tare da mutum 500 yace ya je lallai ya kai musu hari tunda suka yi wannan abin suka yi ma dan aikin shi fashi da makami to aje a kai musu hari a sirna Zaid bin Harith radiyallahu anhu ya kai musu harin kuwa ya kashe da yawa daga cikin mutanen su sannan kuma ya koro raƙuman su da dabbobin su da matayen su duka an maida su bayi a lokacin nan an samu raƙuma har guda 1000 an samu kuma tsakanin tinkiya da akuya guda 5000 sannan mata kuma da aka mai da suka zama bayi da matan su da ƴaƴan su an samu guda 100 a lokacin nan tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kabilar Juzam da can akwai wani alkawari na zaman lafiya dan haka wani ana kiran shi Zaid bin Rufa'a al-Juzami radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manyan shugabannin kabilar Juzam sai ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi ayi hakuri wawayen cikin mu ne suka yi wannan abin ayi hakuri kuma hakika da yawa daga cikin mutanen mu akwai waɗanda sun riga sun musulunta kuma sun yi kokarin taimakon shi digetul kalbi a lokacin da ake mishi wannan fashi din Annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji haka sai ya karbi uzurin su kuma ya sa aka mayar musu da ganimar yaki da bayi da aka kama wato matan su da ƴaƴan su ya sa aka mayar musu ne dai da yawa daga cikin ahalul magazi wato malaman da ke rubuta yakokin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin su suna ganin cewa wannan yakin ya faru ne kafin sulhun Hudaybiya ta amma gaskiya anan al-mubarak furi ya ce kuskure wannan abin ya faru ne bayan sulhun Hudaybiya kuma hakika wannan wasiqa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ta ne bayan sulhun Hudaybiya kamar yadda Ibn Qayyim al-Jawziyya ya faɗa yace wannan duka ya faru ne bayan sulhun Hudaybiya babu wani kokonto a duba cikin Zadul Ma'ad na Ibn Qayyim al-Jawziyya juz'i na 2 shafi na 122 da kuma hashiyar talqiwu fuhumi ahli al-athar shafi na 29 daga nan sai wasiqar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika zuwa ga wani sarki ana kiran shi Al-Munzir ibn Sawa ko kuma ibn Sawi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika gare shi da wasiqa. Shi wannan Al-Munzir ibn Sawi shine mai mulkin kasar Bahrain. Ya aika mishi da wasiqa yana kiran shi zuwa ga addinin Musulunci. Sai ya aiki wani babban sahabi ana kiran shi Al-Ala ibn al-Hadrami. Ya kai mishi wasiqar. Al-Munzir sai ya aika zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma bayan haka ya Rasulullahi hajiga ni na karanta wasiqarka bisa talakawa na mutanen Bahrain. A cikin su akwai wanda ya so addinin Musulunci kuma addinin Musulunci ya burge shi ya kuma musulunta, amma a cikin su akwai wanda ya ki shiga addinin Musulunci. Kuma a ƙasa ta akwai Majusawa masu bautar wuta, akwai kuma Yahudu. Dan haka labari ya same ni dan haka ya Rasulullahi ina so ka bani labari game da al'amarinka. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa aka sake rubuta mishi wata sabuwar wasiqa ga yadda take. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, wannan wasiqa ce daga Annabi Muhammadu manzon Allah zuwa ga Al-Munzir ibn Sawi. Aminci ya tabbata gare ka. Hakika ni ina mai godiya ga Allah zuwa gare ka, ina godiyar Allah zuwa gare ka wanda Allah subhanahu wataala shine wanda babu an bauta da gaskiya face shi, kuma ina mai shaidawa cewa babu an bauta da gaskiya sai Allah din, kuma ni Annabi Muhammadu hakika ni bawan Allah ne kuma ni manzon sa ne. Bayan haka hakika ni ina tunasar da kai cewa ka ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka, domin hakika duk wanda yayi nasiha to hakika yayi nasiha ne ga kankansa, wato wanda yayi bi Allah yayi biyayya to ya kyautata wa kansa. Domin hakika duk wanda yayi biyayya ga wannan dan aike nawa kuma ya bi umarnin wannan dan aike nawa, to hakika ni yayi wa biyayya, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda kuma ya kyautata wa dan aike na, to hakika ni yayi kyautatawa. Hakika dan aike na sun yabi halinka, sun ce ka kyautata musu, to hakika ni saboda kai na baka ceton mutanenka, ba za mu kawo muku hari ba. Kuma waɗanda suka riga suka musulunta to a bar musu dukiyoyinsu da suka riga suka musulunta a kai, kuma na yi afuwa ga ma'abota laifi daga cikinku, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. To hakika domin kai duk gwargwadon yadda ka kyautata lamarin al'ummarka, to hakika mu ba za mu kwaɓe ka daga kan mulkinka, ba za mu barka a kan mulkin mutanenka. Wanda kuma ya yi nufin zai zauna a kan addininsu na Yahudanci ko na bautar wuta wato Majusanci, to lallai ne dole ne zai biya jizya, wato kamar haraji kenan. Wanda kuma ya riga ya karɓa addinin Musulunci to wannan ba jizya a kan shi. Wannan bayani yana nan a cikin Zadul Ma'ad juz'i na 3 shafi na 62. Hakanan akwai shi ne haira a cikin Zadul Ma'ad din da juz'i na 3 shafi na 63. Daga nan sai wasiqar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya aka rubuta zuwa ga wani da ake kiran shi Hauzatu bin Aliyin, sarkin birnin Yamama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mishi da wasiqa ga tanan kamar da take. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, min Muhammadin Rasulillahi ila Hauzata bin Aliyin. Wasiqa ce daga Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Hauzatu dan Aliyu. Salamun ala man tabal huda, aminci ya tabbata ga wanda ya bi shiriya. Wa alam anna dini sayazharu ila muntahal khuffi wal hafir, ka sani cewa hakika addinin nan nawa sai ya bayyana har zuwa ƙarshen inda mahayin doki zai iya kaiwa, wato duk inda dan adam ke iya rayuwa to addinin nan nawa sai ya bayyana sai ya kai. Fa aslim taslam, ka musulunta ka tsira. Wa ja'alu laka ma ta'ata ilayka, kuma zan bar maka dukan abin da ke karkashin ikonka na mulki, ba zan karbi ma mulki ba, zan barka kan mulkinka. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zabi wani daga cikin sahabban shi ana kiran shi Sulaid bin Amr al-Amiri, ya aike shi da wannan wasiqa ya kaiwa wannan mutum. Yayin da Sulaid ya kaiwa wannan mai suna Hauzatu wannan wasiqa, sai Hauzatu ya bashi masauki, ya kuma gaishe shi ya bashi inda zai kwana ya zauna. Sannan ya karanta mishi wannan wasiqa. sai shi wannan hauzatu ya mayar da mummunan raddi gare shi ya rubuta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda kake kira zuwa gare shi hakika abu ne mai kyau abu ne mai dadi kuma hakika ka sani cewa fa ni ma fa larabawa suna tsoro na ji shi wannan sarki larabawa suna tsoro na abinda nake so da gare ka shine in kana so in bi ka sai dai ka rubuta ka ajiye cewa zaka bani wani abu wani sashi daga lamarinka sannan ya ba wa shi wannan sulaidu kyaututtuka masu yawa kuma ya ba shi tufafi masu yawa ya ce ya kawo ya taho da shi sulaidu ya taho da shi duka ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin komai da komai duk abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka karanta wannan wasiƙa ta shi sannan sai ya ce law sa'alani qita'atan min al-ardi ma fa'altu badin wa badin ma fi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wawan sarki da ya tambaye ni yanki komai in an tasa na kasa ya ce wallahi ba zan bashi ba ya ce mutumin kauye ne wato marar wayo kuma abin da ke hannunsa ma gaba ɗaya mai karewa ne daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo da kai daga gare shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga fato makka sai malaika jibrilu alaihi salam ya zo mishi cewa hakika wannan sarki mai suna hauzatu ya mutu shi wannan wawan sarkin ya ma mutu annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ya ce amma ana nan a wannan gari nashi na yamama wani makaryaci zai bayyana kuma za a kashe shi a bayana inji annabi alaihi salatu wassalam wannan makaryacin ko shine musailamatul kazzab da ya faɗi wannan sai wani daga cikin sahabbai ya ce ya rasulullahi waye ko zai kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sahabin da kai ne da abokanka ku za ku kashe shi sai abin ku ya faru kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan bayanin shi ma yana nan a cikin zadul ma'ad juz'i na 3 shafi na 63 daga nan sai wasiƙar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da ita zuwa ga Haris bin Abi Shamr al-Ghassani sarkin Damascus ga yadda wasiƙa take da sunan Allah mai rahama mai jin kai min Muhammadin Rasulullahi ila al-Haris bin Abi Shamr wannan wasiƙa ce daga Annabi Muhammadu manzon Allah zuwa ga Harisu dan Shamru salamun ala man ittaba al-huda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a wa amana bihi wa saddaqa kuma yayi imani ya bada gaskiya da Allah kuma yayi gaskiya a cikin zancen sa wa yanni ad'uka ila an tu'mina billahi wahdahu ina kiranka ya kai wannan sarki cewa ka bada gaskiya da Allah shi kadai yake la sharika lahu bai da abokin tarayya yabqa laka mulkuka mulkin ka zai wanzu gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura wani sahabi jarumin gaskiya ake kiran shi Shajja'u dan Wahabu daga Banu Asr bin Khuzaima yace ya dauki wannan wasiƙar ya kai wa sarkin yayin da ya kai mishi wannan wasiƙar sai sarkin yace waye zai kwace mulki na daga hannuna yace bar dai shi sai ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma farmaki bai musulunta ba wannan shi ma yana nan dai a cikin Zadul Ma'ajiz na 3 shafi na 62 da kuma Muhadarar Tarihil Umam al-Islamiyya na Imam al-Khudhari juz'i na 1 shafi na 146 daga nan sai wasiƙar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika zuwa ga sarkin Amman annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbuta wasiƙa zuwa ga sarkin Amman mai suna Jifar da kuma dan uwansa Abdu ya'en Aljalandi ga yadda nassin wasiƙa take ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai min Muhammad ibn Abdullah ila Jifar wa Abdin Ibnail Jalandi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan wasiƙa ce daga annabi Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Jifar da kuma Abdu ya'en Aljalandi salamun ala man ittaba al-huda amince ta mata ga wanda ya bi shari'a amma ba'd bayan haka fa inni ad'u kuma bid'ayatul islam hakika ni ina kiran ku da kira irin na addinin musulunci aslama tuslima ku musulunta za ku tsira fa inni rasulullahi hakika ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ilan nas ka fata zuwa ga dukkan mutane baki daya li unzira man kana hayyan wa hi qalqalu alal kafiri domin in yi gargadi ga wanda ya kasance rayayye wato mai rayayyen zuciya kenan kuma domin azaba ta tabbata akan waɗanda suka kafirta fa innakuma in aqarrartuma bil islam domin cewa lalle ku idan kuka yi furci da addinin musulunci wallaitukuma zan sarautar da ku zan bar ku akan sarautar ku wa in abaituma an taqirra bil islam fa innal mulka kuma za'idun idan kuma kuka ki yin furci da addinin musulunci to hakika mulkin ku mai gushewa ne wa khayli kuma dawakai na tahillu bi sahatikuma za su sauka a dab da garuruwanku wata zaharu nubuwati ala mulkikuma kuma annabci na sai ya bayyana akan mulkinku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aiki sayyidina Amr ibn al-As ya dauki wannan wasiƙa zuwa gare su sayyidina Amr ibn al-As ya ce sai na fita har sai da na kai zuwa ga garin Amman yayin da naje garin Amman sai na tafi zuwa ga wannan mai suna Abdu daga cikin sarakunan dama sarakunan biyu ne wa da kani ne uwa ɗaya uba ɗaya sai na tafi zuwa ga karamin cikin su mai suna Abdu ya kasance shine mafi hakuri daga cikin su biyu kuma shine yafi tsayin taushin hali da naje gare shi sai ya ce hakika ni dan aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zuwa gare ka kuma zuwa ga dan uwanka sai ya ce hakika dan uwana ai shi ya kamata ka fara zuwa wajen shi kafin ni domin shi ya girme ni kuma shi ne babban sarki ni karamin sarki ne kuma hakika ni zan sadar da kai zuwa gare shi har ya karanta wasiƙarka sannan sai ya ce min me kake kira zuwa gare shi sai na ce mishi ina kira ne zuwa ga Allah ku bauta mishi shi kadai bai da abokin tarayya kada ku hada komai da shi wajen bauta kuma lalle ku ciru daga dukkan wani abu da ake bautawa kuma bayan Allah kuma ku shaida ka shaida cewa lalle Annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzansa sai ya ce ya kai amru hakika lalle kai dan gidan shugaban mutananka ne wato mahaifinka Asi dan Wa'ilu yana daga cikin shugabannin Qurayshawa ya mahaifinka yayi yayin da wannan al'amari na annabci ya bayyana a garinku domin hakika mu ma za mu iya yin koyi da mahaifinka sai amru ya ce mahaifina ai ya rasu bai ba da gaskiya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma na so a ce ya musulunta kuma ya ba da gaskiya da shi domin ni ma da na kasance akan misalin irin ra'ayin mahaifina har sai da Allah ya shirye da ni zuwa ga addinin musulunci sai wannan karamin sarki ya ce yaushe ne har ka dawo ka bi wannan addini sai na ce mishi babu dadewa domin a lokacin nan sai na Amr ibn al-As bai fi shekara ɗaya da musulunta ba sai sarkin ya tambaye ni yaushe a ina ne kai ka musulunta sai na ce mishi a wajen Najashi sarkin Habasha kuma na bashi labari cewa hakika shi ma Najashi ya musulunta ya bi wannan addinin sai wannan sarki ya ce yaya mutanen shi suka yi da mulkin shi bayan ya musulunta sai na ce ai sun bar shi akan mulkin shi sun yi biyayya gare shi sai ya tambaye ni ya ce to manya-manyan malaman kiristoci fa da ke tare da shi su ma sun biyayya gare shi sai na ce kwarai ku sun bi shi su ma sun musulunta sai ya ce min kai amru ka lura fa da abin da kake faɗa domin hakika babu wani hali mafi muni a gun namiji kuma mafi kunyatarwa fiye da a ce gashi yayi ƙarya kada fa ya zamto ƙarya kake mun sai na ce mishi wallahi ba ƙarya nake yi ba kuma mu a cikin addinin mu dama ƙarya ba halal bace sannan sai ya ce min ina tunanin Herakalu sarkin daular Rum bai san da wannan addinin mu bai san cewa Najashi ya musulunta ba sai na ce mishi bar dai Herakalu ya sani amma ta yaya kasancewa bai san haka ba sai ya ce ai Najashi ya kasance yana fidda haraji ai sai na ce mishi ai Najashi ya kasance yana fidda haraji yayin da ya musulunta ya bada gaskiya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallahi ko dirhami daya sarkin Rum ya tambaye shi haraji ba zai bashi ba kuma labarin ya isa zuwa ga Herakalu sai fadawan Herakalu suka ce mishi ya zaka kyale talakanka ya bi wani sabon addini wanda ba naka ba kuma da yana baka haraji yanzu kuma ya daina yi sai Herakalu ya ce a'a mutum ne fa yayi kwadayi cikin wani sabon addini kuma ya zabi addinin dan kan kansa ya bi wannan addinin to yaya zan yi da shi sannan shi ma Hirkar din ya ce wallahi ba dan ina kwaɗayin mulki na kar a raba da mulki na ba ni ma da na yi biyayya ga wannan sabon addinin kamar yadda Najashi ya yi ni ma da na ba da gaskiya ga wannan annabi kuma hakika na san cewa gaskiya ne. Sai wannan sarki yace kai Amru, wato anan sayyidina Amr ibn al-As yana bashi labarin abin da ya faru ne ga Hirqalu sarkin daular Rom. Sai shi wannan sarki yake cewa kai Amru ka san ko abin da kake fara? Sai nace wallahi abin da nake fara nan gaskiya ne. Sai shi wannan sarki mai suna Abdu yace to ba ni labari, menene wannan annabin naku yake umarni da shi kuma me yake hanawa? Sai nace mishi yana yin umarni da cewa aiwa Allah biyayya, kuma yana yin hani ga sabawa Allah, yana yin umarni da yin biyayya ga iyaye da sadar da zumunci, kuma yana hani daga yin zalunci da gaba, kuma ya hana mu yin zina, ya hana shan giya, kuma ya hana bautawa duwatsu da bishiyoyi da gumaka da muke yi da, ya hana bautawa cross. Wannan sarki da aka sai ce mamakin kyawun abin da wannan annabi yake kira zuwa gare shi, kan ina ma da a ce dan uwana zai tunani irin nawa, shi ma ya ba da gaskiya, aida mun tafi wajen annabi Muhammadu mun je mun ba da gaskiya da shi mun gaskata shi. Yace bari dai sai dai shi dan uwana, bari sai dai shi dan uwana mutum ne mai matukar tsoron kubutar mulkin shi, kada mulkin shi ya bar hannunsa. Shi ya fi so koyo shi sai dai ya zama jagora, shi ake wa biyayya ba shi ke bin wani ba. Sai na ce hakika aida zai zala ku musulunta, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai bar muku mulkin ku, ba abin da zai yi da mulkin ku, shi ba mulki yake nema ba, ya abin da zai yi kawai shine zai so ku rika fidda zakka, yana karɓar zakkar daga mawadatan cikin ku, kuma ana rabawa fakiran cikin ku. Sai ya ce hakika wannan hali ne mai kyau. Me ake nufi da sadaka? Yana bashi labari game da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta a cikin addinin musulunci, na daga zakka da za a fitar a cikin dukiya, da zakkar amfanin gona, da zakkar dabbobi. Yayin da nzo kan zancen dabbobi da cewa su ma ana fitar musu zakka, sai yace ya kai Amru, wato za mu rika fidda dabbobi daga cikin raƙuman mu muna bayarwa? Yana ce mishi kwarai kuwa. Yace wallahi mutane na ba lalle ne su yadda su bi wannan addini ba, saboda ganin suna da nisa tsakanin su da inda annabin sallallahu alaihi wasallam yake. Yace na tsaya na zauna a nan wajen shi tsawon wasu kwanaki, yace sai da Amr ibn al-As yana kokarin sadar da ni zuwa ga dan uwan nashi, amma ya ba wa dan uwan nashi dukkan labari game da ni. To wata rana sai ya kira ni shiga da ni zuwa ga wajen dan uwan nashi, sai fadawan dan uwan nashi suka cafko rigata, suka cafko kwalata, suka kawo ni gaban shi. Sai ya ce a ku kyale shi, kar ku mishi wani abu, da suka kyale ni. Sai na je zan zauna, sai suka hana ni zama. Sai ya ce min yi magana, faɗi buƙatarka. Sai na bashi wasiƙar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni da ita. Sai ya ɓare wasiƙar ya karanta har zuwa ƙarshe, sannan sai ya ba wa ɗan uwan shi ma ya karanta. Yace sai dai na ga ɗan uwan nashi ya fi shi wato tausasawa. Sai yake tambaya ta shi wannan shi babban kenan shi jifar din, sai yake tambaya ta yaya halin Qurayshawa ya kasance game da wannan addini. Sai nace mishi su ma sun yi biyayya, sun bi shi, akwai wanda suka yi biyayya saboda kwaɗayin addinin, akwai kuma waɗanda an rinjaye su ne da takobi, dole su suka dawo suka bi addinin. Sai ya tambaye ni to su waye tare da wannan annabi? Sai nace ai mutane da yawa sun yi kwaɗayi zuwa ga wannan addinin, kuma sun shiga cikin addinin, kuma sun zaɓe shi a bisa dukkan sauran addinai, kuma hakika hankali ma lafiyayyen hankali ya gane cewa lalle wannan abin da aka zo da shi a wannan addinin shine shari'a, kuma sun kasance sun gane cewa lalle abin da suke kai a da shine bata. Kuma hakika ban san wani ba daga cikin sarakunan Larabawa ba wanda bai musulunta ba face kai, a in baka musulunta kai mishi biyayya ba yanzu, to hakika dawakan shi na yaki za su kawo maka hari har nan inda kake, don haka ina baka shawara ka musulunta ka tsira, in ka musulunta zai barka da akan mulkin ka, babu wani wanda zai kawo maka hari. Da ya ji haka sai ya ce to ka kyale ni yau da zan yi shawara in gani, gobe ka dawo. Ya ce da yayin da na dawo washi gari, sai ya ce min ya kai Amru, hakika ni na so musulunta nasu dan wannan nawaye musulunta ba dan dai mai tsananin kwadayin mulkin sa bane to har sai da washi gari tayi sai na saki koma gare shi nan ma dai sai yake bani izini in shiga zuwa gare shi sai na koma zuwa ga dayan shi karamin sarkin sai na bashi labari yayanka ya kiye barni in gana da shi dan haka ka kai ni zuwa gare shi sai ce hakika ni nayi tunani cikin al'amarin nan naka da kake kira na zuwa gare shi sai naga cewa hakika idan har na bi wannan addinin to zan zama ni ne mafi rauni a cikin sarakunan Larabawa yaya mutumin da yake da nisa da kansa na yaki ba za su iya kawo zuwa gare ni ba tsoro ya sa in musulunta in ba addinin shi yace kuma idan dawakan shi na yaki ma suka kawo nan ji shi wannan sarkin za su haɗu da yakin da ba su taɓa haɗuwa da shi ba sai na ce mishi to ni fa gobe zan koma kuma duk abin da ka faɗa ɗin zan je in gaya mishi wato zan je in gaya wa annabi alaihi salatu wassalam to yayin da ya tabbatar da cewa in bai musulunta ba zan je in gaya wa annabi alaihi salatu wassalam an take sai da ya ga dai ba yadda zai yi dole dai sai musulunta ba ya aiko zuwa gare ni cewa ya karɓa addinin na musulunci da shi da ɗan uwansa duka sun musulunta kuma sun gaskata annabi alaihi salatu wassalam kuma suka ce sun kyale ni in karɓi sadaka wato zakka a cikin dukiyoyinsu da dukiyoyin talakawansu sannan in rarraba musu a tsakankaninsu kuma na musu bayanin hukunce-hukunce na addinin musulunci kuma a lokacin da suka bani haɗin kai sosai wajen shiga cikin talakawansu ina kira zuwa ga addinin Allah wannan duka yana nan a cikin Zadul Ma'ad juz'i na 3 shafi na 62 da na 63 to wannan kissa duka tana nuna da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuttura wasiƙu zuwa ga sarakunan duniya kuma shi wannan sarkin kusan shi ne na ƙarshe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wasiƙa zuwa gare shi bayan wannan sai kuma labarin yaƙoƙin da suka faru a cikin wannan shekara ta 7 bayan hijira farkon yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayan sulhun Hudaybiya kafin yakin Khaybara shine wanda Imam al-Bukhari ya ambata a cikin tarjamar wannan babin cewa Imam Muslim ma shaila ya ruwaito shi tare da isnadi a cikin hadisin Salamat ibn al-Akwai ga yadda ruwayar sayyidina Salamat ibn al-Akwai ta bayyanar da abin yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wato da kayansa tare da wani bawansa ana kiran shi Ribahu ni ma ina tare da shi ina kan wani doki na Sayyidina Abu Talha yayin da muka wayi gari sai ga wani ana kiran shi Abdurrahman al-Fizari yazo ya kawo mana hari ya kawo kayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da dabbobin Annabi sallallahu alaihi wasallam hari ya kore raƙuman Annabi alaihi salatu wassalam kuma ya kashe mai kiwon raƙuman sai na ce wa Ribahu ya kai Ribahu riƙi wannan dokin ka kai wa Abu Talha sannan ka ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru ni kuma a lokacin nan sai na tashi na hau kan wani dutse na fuskanci garin Madina sannan sai na yi kira da ƙarfi na yi kururuwa ina kira mutane cewa a fito zuwa ga yaƙi shikenan daga nan sai na ɗauki kwari da baka na bi waɗannan mutane ɗan fashi wanda suka kawo wa raƙuman Annabi sallallahu alaihi wasallam hari na bi su ina harbinsu ina yin rajizu wato yana rera wata waƙa yana cewa ana binul akwai wal yawmu yawmur rabi yace wallahi ban gushe ba ina jifansu ina harbinsu da kibiyoyi har sai da ya zamto yace ina harbinsu da kibiyoyi idan ɗaya daga cikinsu ma ya juyo a kan dokinsa ya fuskanto ni kamar zai kawo min hari sai in zauna a gindin bishiya in ci gaba da harbin shi har sai na ga ya faɗo daga kan abin hawan shi a lokacin nan dai da abu ya yi musu harbin ya yi musu yawa